na tare suna wadi rana asabar zamu karatu amma wata kila ba ta cikin zamu ba zamu da wasu abubuwa masu muhimmanci ne da zamu yi su insha Allah wannan kuma ranar lahadi zamu haɗu mu yi ban kwana sai kuma Allah ya kaddara saduwar mu ko zamu sake haɗuwa ko zamu sake haɗuwa da Allah ma'ana kafin nan zamu amsa tambaya tambayar farko wata ta ce malam assalamu alaikum mijina ya musulunta a sanadiyya ta masha Allah tabarakallah a gaban ban jihadi ke mijinta ya musulunta a sanadiyya ta gashi kuma yanzu ba shi da lafiya ta je gun likitansa naje gun likitansa kuma kan karanta mana magana in ta gagara ta ba shi da karanta ga shi za a fahimta na ga tabbata tana da muhimmanci amma rubutu ne kamata an sake da duba shi kada ta ji malam bayan jinin haihuwa ya tsaya jinin biki kenan shine wai take ganin wani jini sai bayan kwana uku ko huɗu kuma sai kwana uku ko huɗu baya zuwa sai dai idan za ta wanke jikin ta sai ta gani yana zuwa bayan kowane sati biyu ko kwana ashirin malam zan iya sallah da azumi da shi a in dai jinin biki ne in dai sunansa jinin biki kalar jinin biki ke mallaka irin na jinin biki ne to kawai sai ran da kika gama sai dai in kin ke bi kwanakin da ba a iya zuwa al'ada a gurin to wannan kuma shine sai a je wajen likita ya faɗi wani irin jini ne to ita kuma shari'a dama ta yarda ne kawai a tsaya da sallah ne in jini al'ada ne ko jini ne sai wata ta ce malam if you want to pray tarawih and you miss the imam praying the second raka'a that is you got only one raka'a from the two raka'a prayed before Salah. Are you going to pray one raka'a alone when the Imam has done Salama or Salah, or are you going to leave? No, you are not going to leave. You are going to pay the one raka'a that you need. Because the Nakila is of two raka'a, accepting it is. Al-Witr has only one raka'a. Assalamu alaikum malam ya himma ya azumi da fatan alkhair malam dan Allah ina son kai mini bayani akan hujjoji guda 30 da za a bi kafin a doki yaro da kai mana a masallacin mai wan akan tarbiya ba hujjoji ba ne sharadai guda 10 kafin a doki yaro kina son ki fara dukan yaron ɗaki ne kada ki zama zaliba gaskiya gobe za mu faɗa insha Allah bibi gobe ba makaranta ko in Allah ya kai mu da ranmu in ba mu mutu da kina ba mu mutu shi ke sai ku mana addu'a mallan ya halatta ka goya yaro kai sallah da shi a bayanka yaushe ne zan goya yaro kai ya sallah da shi ni na goya yaro ne ko ke kike ne ya wata ya ka halatta mutum ya goya yaro ya sallah da shi a bayansa amma in zagi ne ba ka zan karanta in zagi ne ko ba gaskiya ba ya halatta mutum ya goya yaro a bayansa ya sallah da shi alhali yaron yana da kamfan a jiki to Allah na yarda shi ne yi matsalolin da har yanzu ban ji malamin sun ba da fatawar da su gamsar da ni a kai ba ni kuma dama ban kai bara ba da fatawa from my own personal opinion ba amma dai ni dai abin kwantanta da cewa yaro da najasa a cikin ta ai sallah sai dai a condition din da ba yadda za misali ba a kan da najasa ba aka goya shi ko